2007 ga watan 7 na shekarar 2017 kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ta samu nasara kan Torino ta baya muni da kwallo 2 da babu a wasan share fage da ake yi mai taken International Champions Cup na shekarar 2017 a bangaren wasan neman shiga gasar cin kofin daga garin Turai Europa na shekarar 2017 zuwa 2018 a jiya an fafata wasanni ga kaɗan daga cikin sakamakon wasanni da aka wawa da kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Hotel ta samu nasara akan Austin da kwallo 4-2 yayin da Dinamo Zagreb ta doke Greenland da kwallo 2-1 ita ko kungiyar kwallon kafa ta jiya wato ta samu nasara akan Zombiro da kwallo 1 ne ban kwashi yayin da Australia Wings ta tashi canjin zabuti tsakanin ta da Dinamo ita ko kungiyar kwallon kafa ta CSU Krava ta zaga shi ne a hannun jinsin AC Milan da kwallo 1 ne ban kwashi Stone Grass ta tafi da zabi ba a hannun Fenerbahce da kwallo 2-1 AIK Solnar kuwa ta sashi canjin tsaye da zai tsakanin ta da Sporting Braga yayin da Dinamo Bucharu suka tashi tsaye da zai tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao na kasar Spain ita ko PSV ta saka shi ne a hannun Athletic da kwallo 1 ne ban haushi yayin da Sova ta doke Spain da kwallo 3-3 a yau kuma za a kara a wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya ga wasu daga cikin wasannin inda za a fafata kungiyar kwallon kafa ta United of Manchester za su fafata da Bolton Wanderers inda Bristol City za su fafata da 2019-65 Milton Keynes kuma za su fafata da Leicester City yayin da Tamworth za su barge gumi da Aston Villa Fleetwood Town kuwa za su fafata da Crystal North End yayin da Crystal za su fafata da Red Star ita ko kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Espanyol Chelsea za su fafata da Osasuna Ajax za su barge gumi da Paul Vicky wai da Bremen kuwa za su fafata ne da West Ham United Sporting United za su barge gumi da Norwich City za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe 2 na ranar yau har zuwa karfe 8 sauran kwata agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad dan muka dawo bangaren cinikayya na yin wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da ake shirye-shirye don fara gasar League ne na kasashe daban-daban mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya ce baya da tabbacin cewa dan wasan gaban sa na gefe ɗan kasar Wales mai suna Gareth Bale zai buga wasan kakan bana a kungiyar ta Real Madrid Manchester United zai tana zuwa dan wasan shi kuwa ne horar da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan Leti ya ce da kamar wuya kungiyarsa ta sake dan wasan ta mai suna Evan Ferris a wannan kakan wasan bana inda kungiyar ta Manchester United ta ma ta ke zuwarci don ganin ta zo dan wasan kakan wasan bana sai ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta sake karkato hankalin ta ne kan batun sayan dan wasan take da kungiyar kwallon kafa ta PSV mai suna Matuidi da yake kara 35 Karim Benzema na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya ce yana amani zai aje takalman leader sa ne a kungiyar ta Real Madrid inda kungiyar a yanzu haka take neman matsayin ɗan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco mai suna Mbappe a kan zunzurutun kuɗi fam miliyan 161 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta sanya zunzurutun kuɗi ne har fam miliyan 134 kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan har tana bukatar sayan ɗan wasan gaban ta mai suna Felix Coutinho ɗan shekara 25 da haihuwa ita ko Barcelona ta nace a kan fam miliyan 72 har yanzu dai cikin ba ta fada ba Paul Dybala ɗan shekara 23 da haihuwa na kungiyar kwallon kafa ta Juventus ya ce baya da niyyar barin kungiyar ta Juventus a bana inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Manchester United na kasar Ingila suke harin dan wasan huta lafiya